Assalamu alaikum yarinya juyo so zaki bani dan Allah mi go ajiya zana baki zuciya ta ungo ga gida kyawun